أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة 24 ربيع الآخر شكرا تدبو لديه أربعين دهودو هجرية فانديدا تيلا شا تاكوس نيكي شا تاكوس دواتان شا ديشي كارتا دوبو بيدا إفران دبيو ميلادية زم تيغا بادا كاراتن لتاهمي ألباركا شيني الجامع الصحيح نال إمام البخاري رحمه الله تعالى وانا شيني درسم منا غوميا تارا ديدي شيني درسم منا غوميا تارا kahin muhara zan mu karanto ɗan abiyat inda muke karanta cikin wannan littafin na wutriya wanda yake na yaban annabi alaihi salatu wasalam safha ta biyar yake cewa aya haramul hadi amma ana naltaki wa yabda allazi indahu li fardi talaqqi taqallui tazayada shauqi wa zamanu mu'awqi a usbiru la wallahi zadat tashawqi ala man lahu wajhun min ash-shamsi adwa'u فوالله إن الهاشمي دليلنا سراج الهدى بحر الندى فهو سؤلنا فمن مثلنا هذا الرسول رسولنا ألفناه حتى خامرته أقولنا فلا الشوق مفقود ولا الوجود يهدأ يكي تشوى يا حرم الهدى هادي ياكي النبي واندي يكي مدينة تشريع الحرم شيني مدينة تشريع برني نشريع أما أنا شلوك تشيبا ياكو سنتبنا لتكيمو غمدكي yace wa ubdi in bayyana allazi indi abinda ke tare da ni na soyayya da fardi takallu idan saboda tsananin irtirab kina kai kawo na yace ta zaya da shauki bege na ya karu wa zamanu mu'awqi amma zamani ya hana ni ma'ana zamani ya hana shi gamuwa da annabi alaihi salatu wasalam yace a usbaru shin zan yi hakuri la wallahi ba zan yi ba zada tashawqi ma'ana dan saboda zamani ya raba mu da annabi sallallahu alaihi wasallam gamu da shi ba wannan ba zai sa ba san shi in ya fita daina ko kuma shauƙin gamuwa da shi ya fita yace sai dai shauƙi na ya karu alaman lahu wajhun gami da wanda huska yana da huska adwa min ash-shams tahi haske gami da rana shine annabi alaihi salatu wasalam yace fa wallahi ina rantsuwa da Allah innal hashimi annabun bahashimi annabi muhammad kenan dalilina shine dalilin mu shine hanyar mu sirajul huda shine hutula ta shari'a baharun nada shine teku na baiwa faha su'uluna shine abun neman mu faman misuluna wake kama da mu cikin al'ummomi wajen daraja yace hazar rasulu rasuluna wannan manzo shine manzon mu annabi sallallahu alaihi wasallam kenan alafnahu mun gamu da shi hatta khamaratu uquluna har sai da hankalin mu suka cakuda da shi dukkan wani musulmi ya kasance san annabi alaihi salatu wasalam ya cakuda da hankalin shi da zuciye shi yace fala shauqu mafqudun walal wajdu yahdau ashauqu bege la mafqudun ba abun rasawa bane walal wajid kuma haka nan bakin ciki ya hada'u bai kasance mai kwantawa ne na bakin ciki na rishin gamuwa da annabi alaihi salatu wasalam dan saboda shi bai yi zamani da shi ba kuma ya gaskiya annabi alaihi salatu wasalam yake cewa akwai wasu mutane wanda za su zo baya na musu gamu da ni ba amma ɗayan su yana begen a ce ya gamu da ni koda zai rasa dukiyar shi da abin da ya mallaka gabaki daya zan mu tashi a cikin wannan littafi mai albarka na al-Imam al-Bukhari muna cikin kitabul azan kitabu na goma na sahih al-Bukhari a cikin shi zan mu tashi babu na 24 wanda al-Imam al-Bukhari yake cewa babun hal yakhruju min al-masjid li illa shin mutun zai iya fita daga cikin masallaci bayan an kira sallah dan saboda daruri dan saboda illa nan illa yana nihin daruri kamar al-Imam al-Bukhari wannan baban da ya kulla yana nihin takhsisin hadisan da Muslim ya rawaito da Abu Dauda ta hanya Abi Sha'sa daga Abi Huraira cewa ya ga wani mutum ya huta daga masallaci bayan an yi kiran sallah sai ya ce amma wannan mutum ya saba ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi kiran sallah kuma ya huta daga masallaci ya saba ma Annabi wannan hadisin Muslim ya rawaito shi to Bukhari yana so yayi ishara zuwa ga cewa huta inda laruri ne ba a cewa ya saba ma Annabi shi yasa ya kulla wannan babi ba hadisi na 639 ba da kenan al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama yake cewa haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابي سلمى عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج النبي عليه الصلاه والسلام يا هوتا وقد اقيمت الصلاه هم ان يي اقامه وعدلت الصفوف ان جيران تسهو kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam huta yayi bayan an yi ikama an jera sahu ya huta daga masallaci ya nuna wancan amukin makhsus ne ba amu bane wanda yake ala ya baka ala umumi yace hatta iza qama fi musallahu sai da yi tsaye a gurin sallashi intazar an yukabbir yayi saura intazarna an yukabbir muka saurara annabi yayi kabbara yazo an tada ikama annabi shine liman ya shiga can cikin gaba gurin shi ne haraba shi ta liman suna jira yayi kabbara an yi ikama kawai in sarafa sai tahiye shi kala sai yace ala makanikum ku zamna akan matsayinku ku yi tsaya ana ana ma'ana fama kasna ala hayatina sai muka tsaya akan kamar mu muka tsaya akan inda yadda muke kowa yadda yayi tsaye yana jiran a tada ikama nan ba wanda ya zamna dan saboda tsananin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko sauye guri mutun da yayi batun da annabi ya ce ku tsaya a gurinku yace hatta kharaja ilaina har sai da ya fito daga gare mu kuma manta gidan shi yana like da masallaci yan difu ra'suhu kanshi yana dugo da ruwa yan difu ma almana yana dugo da ruwa wa kadikta sala yayi wanka annabi alayhi salatu wasalam mantawa ne cewa yana da wanka har sai da ya taho ya shiga cikin sahu ya tuna cewa ashe bai yi ba wankan janaba sai ya koma yace ku tsaya anan sai ya koma nan gurin abinda bukhari kawai yake son nuna mana shine cewa in an tada sallah wancan hadisin da muslim ya kawo yake ce abu huraira yana cewa wanda ya huta daga masallaci bayan an yi kiran sallah munahu kine ko kuma ya saba ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya kasance kawu taradin kanshi ne ba laruri adda kai ba inda laruri gashi annabi ma sallallahu alaihi wasallam ya huta dake laruri ne tilastassa al-imam ibn hajar allah mashi rahama yake cewa cikin wannan hadisin fa'idodi da dama wanda suka gabata banda wanda suka gabata a cikin kitabul gusul dan hadisin ya zo mun ganshi dama cikin kitabul gusul yace jawazun nisyani alal anbiya fi amri al-ibadati li ajli at-tashri halaccin mantuwa ga annabawa tana zo musu a cikin sha'anin ibada amma dan su shar'anta ba dan a wuce da kuskure ba sai ka'ida ce sananna annabiyyu la yuqarru ala ba'd annabin allah ba a tabbatar da shi akan kuskure zai iya yin kuskure ya manta dan a shar'anta ma al'umma amma ba dan iya mance ba abun ya wuce ko ni ko kai wani yana iya mancewa har abada ma har ya mutu ma bai tuna ba to amma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin sha'anin ibada annabawa ba ayin haka ne dan su masu shar'antawa ne wa fihi taharatul ma'il musta'mal a cikin shi akwai tsarkin ruwa wanda an yi aiki da shi wa jawazul fasl bainal iqamati was sala akwai halaccin rarrabewa tsakanin iqama da sallah an tada iqama kuma ba a tada sallah ba ana iya rarrabewa mai dan tsawo dan da ba a iya rarrabewa da annabi ya ce ku tsaya ba kuma da yazo iqama wacce da ita aka yi aiki kaga ya nuna halacci yace dan hada shi cewa ayi sa akai sallah yayi nuni inji ibnu hajar kan cewa ba a sake iqama ba yace amma zahirin magana abin ana kayyade shi ne da daruri inda laruri ne akai haka ta faru babu lahi a samu al-fasl bainal iqama da wannan da tada sallah amma an haka ka waradin kai a tada iqama liman shiga wasu harkokin shi ko ya shiga apel ku tsaya kuna jira to wannan ba za a yi ba an rawaito daga malik allah mashi rahama yake cewa iza ba'udatil iqama min al-ihram tu'ad idan kabara harama aka nisa tsakanin ta da iqama a sake ta yace ya kamata a dauke shi akan cewa malik yana nihi ga wanda bai wanda suke ba uzuri kawai haka nan ya abun nan yayi haka ya sa bambanci tsakanin abun ga cikin lamarin addini yace wa sabilu man galaba an yi ajibi uzrun mutawai muwahim ka an yamsuka bi an fihi liwahima an fahura afun yace dalilin da za a gane cewa uzuri ne kamar a ga ya kame hancin shi liman ya huta waje sai a saurara mushi an san cewa ko habo ne zai kuma cikin shi akwai halaccin samamu su saurari liman a tsaye inda rura ta kama kuma wannan ba tsayuwa bace wanda abi katada ya hana wa annahu la yajibu ala man hita lam fi almasjid fa arada alkhuruj minhu an yatawama kama yadda gabata di yace wa jawazul kalam bainal iqama was sala kuma ya cikin mun fahimci halaccin magana tsakanin iqama da sallah dan saboda mun gani annabi bayan an yi iqama ne ma kan yata da yake kazancin ku tsaye da tasahu ayi kaza ku tsaye daidai da tasahu haka annabi alayhi salatu wassalam yake ma sahabbai sai babu na gaba babu na 25 babun al-imam al-bukhari Allah mashi rahama yake cewa babun iza qala al-imamu baban dake bayanin idan liman yace makana kum ku tsaya ku lazumci gurin ku hatta na rji'a hasina kuma intazaruhu su saurara mushi wannan na daga cikin hazaka da balaga ta al-Imam al-Bukhari wajen kulla abwab. Hadisin namu da ya wuce ne aka ciro wani takalma aka zo aka kulla babu ya tarjuma akan shi, kuma in ka duba ko da balle ka ba kana duba zaka gani sanadin da aka kawo shi can ba shi bane ana wannan lafazin ya kawo shi kamar yadda faqala na makana kuma yake cewa sauku saurara. Hadisi na 640 dai dai al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Ishaq qala haddathana Muhammad ibn Yusuf qala haddathana al-Auza'i an az-Zuhri an Abi Salamah ibn Abd al-Rahman an Abi Hurairah qala yake cewa fi qimatu salatu an tsaya da sallah fa sawwan nasu sufuhum mutane suka daidaita sahun su fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto fa taqaddama sai ya wuce gaba huwa junubun yana da janaba. Nan kun ga mun samu kyarara a kashe sarudan da Allah, mun samu kyarara nan gurin abinda ba mu samu a can baya ba. Bukhari yana maimaita hadisi don saboda dauko wata fa'ida ko wani kari. Kaga can baya ai na muku magana cewa wankan janaba ne ya tahiyayyu, saboda wata ruwaya ga ta kuma yace Bukhari ya kawo ya bayyana mana ga sababin. Yace summa qala sannan yace alama kana kun kul tsaya a guraren ku faraja sai annabi ya koma fagata sai ya wanka sun makaraji sannan ya huto wa ra'asu ya kduru ma an kanshi yana dugo da ruwa fa sallabihim yayi sallah da su da sahabban shi. Wannan karin da Bukhari yake so ya bayyana mana shine kawo ana yana so ya kawo hadisin ta kowace hanyar shi dan saboda littafin shi kan mu manta yana tahiya da kiyaye faqihi ya samu abin da yake so, muhaddisi ya samu abin da yake so, yahuddu fawaid na hadisi na fiqihu ya kulla shi akan a huddo fawaid na fiqihu kuma malaman hadisi su samu abin da suke so. Nan ya kulla shi dan fa'idantar da malaman hadisi kan kawo wata ziyada wanda yana son karo ta, kuma hadisin ba ta hanya ɗaya bace ba, kenan sai ya kawo shi anan gurin ya maimaita shi kulla mishi babu da wata ziyada wanda ta a can babu ita. Babu na 26 al-Imam al-Bukhari Allah mishi rahama yake cewa babu qawlu rajul lin-nabi, babu mutun ya ce ma annabi ma sallaina ba mi sallah ba. Yana nihin abin da yake nihi nan al-Imam al-Bukhari Allah mishi rahama kamar yadda muka ce yana da ar-raddul mutma'in, raddi wanda yake natsatse cikin hankali da kwanciyar hankali. Ibrahim an-Nakhai Allah mishi rahama ya tahi akan cewa haramun ne mutun ya ce lam nusalli ba mi sallah ba, to wannan yana nihin raddi ga wancan afarkin na Ibrahim an-Nakhai. Hadisi na 641 al-Imam al-Bukhari ke cewa haddathana Abu Nu'aym, Abu Nu'aym ya ba mu labari haddathana Shayban an yaha ya qala sami'tu Aba Salma yaqul akhbarana Jabir ibn Abdullah, Jabir dan Abdullah ya ba mu labari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Umar ibn al-Khattab, annabi sallallahu alaihi wasallam Umar dan Khattab ya zo mishi yawmal Khandaq ranar gazwatul Khandaq fa qala sai ce ya Rasulullah ya ma'aikin Allah wallahi ma kittu an usalli yace ban kusata in yi sallah ba hatta karita shamsu ta garub har sai da rana gashi ta kusa fadawa wa zalika ba adama afṭara sā'im yace wannan ko bayan mai azumi ya ci abinci an kai ga rana ta fada fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi ma wallahi ma sallaitu ha wallahi ni ma ban sallace ta ba fa nazala annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka ila budhana zuwa ga gurin da ake cima budhana ismu makani wa ana ma ahu ina tare da shi fa tawadda sai annabi ya arwalla summa salla yayi sallar al-asr ba'da ma garbati shamsu bayan rana ta fada summa salla ba'da al-maghrib sannan ya kawo sallar magriba bayan ta. Nan gurin mun fahimci wajibi ne a tartibi ma wannan yasirul fawaid jerantawa da yar kadan kamar da mai ahadari yayi nuni da malamai kuma suka tahi akai. Yace abin da yake bayyana gare mu al-Imam al-Bukhari yana so ne yayi nuni cewa kar hancin da Ibrahim an-Nakhai ya kawo yake cewa bai kamata ba mutun yace ma sallaina, wannan raddi ne yake a gare shi akan cewa gashi kyarara Umar ya fada kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada, shine kawai abinda Bukhari yake son tabbatar mana. Sai babu na 27 al-Imam al-Bukhari yake cewa babu al-imamu ta'arudu lahu al-haja ba'da al-iqama, baban da ke bayanin liman bukata ta bujuro mishi bayan an tada iqama. Ma'ana ina nin hal yubahu lahu tashagulu biha qabla dukhuli fi salati awla, shin ya halitta gare shi ya shagalta da wannan bukatar tashi kafin a shiga cikin sallah ko makokoma bukata ta darura ba ta karan kanshi ba kawai ga cewa kai ina da akar ko kuma ina da wata bukata daban ya koma hura bayan kuma an tada iqama, a bukata ta darura kamar da ya gabata. Hadisi na 642 al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathana Abu Ma'mar Abdullah ibn Amri قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس قال yake cewa auqimatu salatu an tsaida sallah wa annabiyyu yanaji rajulan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganawa da wani mutum fi janibil masjid a gehen masallaci fama qama ila salati annabi bai tsaye zuwa ga sallah ba hatta namal qaum har sai da mutanen suka yi barci duka wannan mutum tattauna yace mai tsawo makomawa cikin shuruh zaka ga masu sharhi sun yi bayanin cewa tattaunawar da yake abu ne mai muhimmanci kan lamarin musulunta wasu ne yahi karhin magana sallah shi yasa ya barta har lokacin ta ya wuce na iftiyari a cikin wannan hadisin akwai halaccin ganawa da mutun daya bayan kuma ga jama'a da dama na kuma bukhari ya mishi babu ya mishi tarjuma a cikin kitabul istizan can gaba yace babu dulun najwa ganawa tana iya yin tsawo وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإهرام إذا كان لهاجة أتكين شنجي بن هاجر أكوي حالت سامن سكاني إقامة دكما تارة كبارة حرما إند بكاتا أما إذن يكسن شباب بكاتا ابن هاجر إتش مكروهيني يتش كما أني دليلي دوانا حديثن أكام واندي إدلاكي تكين أند المؤذن إذا قال كد إقامة الصلاة مهانفية سكتي إدن ميكيران صلاة لادن ياتي كد إقامة الصلاة واجبيني أيس أي ai sai nan gurin gashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mutunin wannan ana abin ga yana suna ganawa az-zaini ibn al-munayyir al-imam ibn hajar yake cewa wallazi yazharu li anna hadha al-hukmu inma yata'allaqu bil imam yace abinda ke bayyana gare ni wannan hukuncin yara tai ga liman ne dan saboda shi yace mamu sun sha'anin su yara tai a gare shi in bukata ta zo mishi ba za a kaidan cewa ba da shi liman sai sabanin mamu ma'ana shi mamu ba zai bai da damar yin wannan shi liman idan wata bukata ta bujuro da take mai muhimmanci kamar wannan da annabi alaihi salatu wasalam wannan mutun ya tsaida shi yana iya yi amma mamu shi an tara sallah bai kamata gare shi bai koma hura yana wata hira daban kenan mamu liman ne yake da wannan damar kuma yayi nuni akan halaccin haka wanda al-Imam al-Bukhari wannan yasa ya kulla baba sai babe na gaba babe na 28 al-Imam al-Bukhari ke cewa babul kalam idza uqimatu salah baban dake bayanin zance idan an tsaida sallah an yi iqama ana iya yin magana hadisi na 643 al-Imam yake cewa Allah mashi rahama haddathana ayyash ibn al-Walid qala haddathana abdul a'la qala haddathana humayd qala sa'altu sabit al-bunani na tambaye sabit al-bunani an ar-rajul yatakallamu ba'da ma tuqamu salah gami da mutun yayi zance bayan an tsaida sallah fa haddathani sai bani hadisi an Anas ibn Malik daga Anas dan Malik kale yake cewa uqimatu salatu an ta da sallah fa arada lin nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun sai wani mutun ya bujuro ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa habasahu ya tsare annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ma uqimatu salah bayan an tsaida sallah yana nan hadisi mu na baya da muka wuce wa qala al-hasan sai hasan yake cewa in ummuhu yace in ummuhu an al-isha'i fi jama'atin shafqatan idan ma'aihiyar shi ta hana shi zuwa ga halartar jama'a sallar jam'i dan tausayi lam yudaiha ba zai biyayya a gare ta ba me yake a wajen ku in wa qala al-hasan magana hasan me aka ce karkashin baban kafin a kai ga hadisin ya kawo magana hasan me yake a cikin wani sabon babu ba wannan ba da muke ciki yawa wannan kuskure ne na daba ta na ga magana ba alaka kuma ya kawo mini ita a karkashin hadisi wannan hadisin yace yana nuni ga abinda Bukhari yayi tarjuma ya kulla babu akan shi shine jawazul kalam ba'da al-iqama halaccin yin zance bayan iqama malamai sun yi sabani akan wannan Hasan al-Basri ya halitta kuma Umar ma ya aikata haka Ibrahim an-Nakhai da Zuhri sun ce makaruhi ne amma hadisin hujja ne akan su Ibn Tini ya nakalto daga malaman Kufa suka ce an hana zance bayan an tada iqama kuma wannan maganar sa abin mayarwa ce dan gashi kirar a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma cikin shi akwai raddi ga fadar maganar malaman Kufa da suke cewa innal mu'azzina idza akhadha fil iqama mai kiran sallah idan ya fara iqama yace kada qamatu salah wajibi ne a tashi ayi sai kamar yadda yake cikin mukhtasar tilaful ulama na Imam Ad-Dahawi yace wa ammatul khulafa'ir rashidin ala takbir ba'da al-amr bi taswiyati zufuf dukkan khulafa'ur rashidun an samu cewa sai bayan an tsaida iqama suke shiga daidaita sahu su karan kansu kuma wannan ita ce magana al-Imam Malik da malaman Hijaz kamar yadda yake cikin mudawwana da Muhammad ibn al-Hasan wa fihi aidan a cikin hadisi kuwa mun fahimta annatisal al-iqama bi salati laysa shartan fi iqamatiha cewa iqama daga an yi ta a ce Allahu akbar ba sharadi bane cikin sharadanta Malik yake cewa na'am idza ba'udatil iqama min al-ihram ra'aytu an tu'ada al-iqama istihsanan al-imam Malik yake cewa a gani na mustahabbi mustahabbi ba wajibi ba in an samu tsakani mai tsawo tsakanin iqama da tada sallar a sake ta yace dan saboda aikin annabi alaihi salatu wassalam ba lazim bane ba shi bukata ce ta bujiro ma'ana yace wa inna ma zalika inda al-haja bukata ce ta zo kuma lokacin da yana jin tsoron kubucewa wani lamari na musulmai yamka ce ya cike cewa al-imam ibn al-mulaqin yake cewa abu adaman qala la'allahu dakhala fi salati bi qurbil iqama fal hadith yurdu yace wasu suna cewa me yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin sallar kusa da iqama ma'ana ba a dau lokaci mai tsawo ba yace hadisin yana raddi a gare su dan saboda gashi qala hawwanka aka ce wanka ku ba karamin abu abu bane wanda za a ce nan da nan ne aka yi shi a cikin shi akwai halaccin yin ganawa da mutum biyu kamar yadda ya gabata can a cikin hadisi a sunan Tirmizi daga hadisin Anas yake cewa kana annabi kana sallallahu alaihi wasallam yanzilu anil munbar annabi ya kasance yana saukowa daga minbari fa ya ardu lahu ar-rajul sai mutun ya bujiro mishi yayi mishi magana da bukatar shi sai ya tsaye biya bukatar wannan mutun sannan sai ya je zuwa ga gurin sallar shi yayi sallah amma Tirmizi yace hadisi ne garibi Bukhari yace wahami ne daga Jarir Abu Dauda yake ce al hadisi laysa bi ma'ruf wannan hadisin na cewa annabi rajuma'a yana saukowa a minbari kuma wani yazo musu su tahira har ajima al-imam Abu Dawud yace hadisin ba ma'rufi bane al-hakim ya saba mishi hakim kuma yace sahihi ne akan sharadin shi bisu huddo shi ba amma hakim Allah mishi rahama yana daga cikin mutasahilin dan gashi can bukharin yace wahima jarirun fi jarir shi yayi kuskure cikin wannan hadisin to kuma ya za a nasaba ma bukhari a ce ya cika sharadin shi bai huddo shi bane babe na gaba na 29 al-imam yake cewa babu wujubu salatil jama'a baban dake bayanin wajibcin sallar jami'i wa qala al-hasan hasan al-basri yake cewa hasan a cikin sahih al-bukhari da mun ga an yi idlaqin shi da an ce al-hasan da alif wal lam ba nasaba shi zuwa ga kowa ba kawai shine hasan al-basri shine sayyidut tabi'in yace in man atu ummuhu an al-isha kun ga asar din da a can baya kawo mun shi yace idan ma'aihiyar mutun ta hana shi gami da halartar jami'i fil jama'a cikin jama'a sallar lisha shafaqatan dan saboda tosaya mishi ta ga cewa danta yana shiga ya bila muna yabu abubuwa masu wahala cikin duhu ta ce kakka tai sallar lisha dan tosaya mishi yace lami dai ha ba zai mata biyayya ba dan saboda nan gabatar da biyayya Allah tana gaba gami da biyayyar ma'aihi ko ma'aihiya hadisi na 644 al-imam al-bukhari yake cewa rahimahullah haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an abi zinadi an al-a'raj an abi huraira wannan yana daga cikin silsilatu zahab sanadi wanda ke cike da zinari cikin su dukkan su babu kowa cikin su jabal namin jibalul hibs abdullah ibn yusuf sai malik sai abi zinad sai a'raj sai abu huraira dukkan su cikin ilimin hadisi daga harkon sanadin har karshen shi kowa jabal ne ba amma tambaya gami da sha'anin shi an abi huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda raina ke hannun shi laqad hamamtu haqiqa na yiniya an amura bi hadabin in yi umarni da yake fayi hudabu aje ayu summa amura bi salati sannan in yi umarni da sallah fayu azinu laha ayi kiran sallah ayi kiran sallah summa amuru rajulan sannan umarci wani mutum fayu umman nasa ya ma mutane limanci summa ukhalifa ila rijalin sannan ni kuma in saba in yi jinkiri zuwa ga wasu mutane fa aharrika alaihim bi utahun in kona gidajen nasu yace wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda raina ke hannun shi law ya alamu ahaduhum da a ce dayan su nan damiri yana koma zuwa ga munafikai ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annahu yajidu arqan cewa shi zai samu romo saminan mai kiba kashi mai kiba aumir mamatain ko kuma kashin kafada mai kiba hasana tayini masu kyau la shahida al isha da ya halarci sallar lisha yana nuni ne ga cewa fifita wasu ga duniya gami da sha'anin addinin su jama'a da dama sun kafa hadisi sun kawo hujja da wannan hadisin akan cewa halaltar sallar jami'i farilla ce ta aini banda juma'a shine mazhabin al-imam Ahmad da al-imam Ibn al-Munzir kamar yadda ya kawo cikin al-Awsat da al-Muguni da Abu Dawud da Dawud ibn Ali Zahiri a cikin Muhalla da Ibn Khuzaimah da jama'a da dama yace al-Azharu an Ahmad magana zahararrawa da tabbayyana daga Ahmad cewa ba sharadi bane ga ingancin sallah amma mafi yawancin malamai sun tai akan cewa sunna ce mai ƙarfi kamar da Qadi Iyad ya cirato da Ibn Battal Allah musu rahama a cikin Ikmalul Mu'lim. Yace jumhurun malamai sun bada amsa akan cewa wannan wanda suka saba mana hukai ne, kuma siyakin zancen yana nuni ga haka, dan bazan mize to ga sahabbai ba cewa za su bar lisha kuma bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin masallacin Annabi saboda kashi mai tsoka, kuma dan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi niyyar kona gidan kuma bari yayi bai kona ba, kuma niyya ga yin abu ba aikata shi bane, da a ce farilla ce ta aini da Annabi ya kona gidajen. Wannan masu raddini akan cewa sallar jami'i ba farilla bace, cha suka ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya so yayi to amma bai yi ba, da yayi ne zai yi nuni ga cewa sallar jami'i ba farilla ba, wannan farilla ce. Yace amma yazo cikin Sunan Abi Daud yake cewa al-qarhamatu an amura fitiyati nayi niya in umarni samarina in hada musu manyan kawuna na itatuwa, sannan in je gidajen wasu mutane wanda ba su yin sallah an kona gidajen nasu. Zahirin shi yana nuni akan cewa mun munaine. A cikin hadisin akwai al-uquba bil mal, uquba ga dukiya. Akwai malamai sun yi sabani shin mutum in yayi aikin lahi a cikin musulunci ake magana, ana iya yi mishi tara akan dukiyar shi, uquba ta dukiya, ko kuma a ce a amshi kaza kin shi ayi kaza da shi. To nan gurin wanda suka tai kan cewa ana yi sun yi hujja da wannan hadisin, kona dukiya uquba ce ta hanyar dukiya, kuma an nasaba wannan magana zuwa ga al-Imam Malik kamar yadda yake cikin sharhin Ibn Battal da al-Mu'lim na al-Imam al-Maziri rahimahullahu ta'ala. Al-Imam al-Maziri Allah mashi rahama wanda yake karatun littattafan Malikiya ya san da shi, babban malamin Malikiya ne, shi ya fara littafin al-Mu'lim bi fawaid sahihi Muslim, sharhin sahihi Muslim ne ya fara, sai ya rasu Allah mashi rasuwa bai cika shi ba. Al-Imam Qadi Iyad mai ash-Shafa bi ta'rifu huquqil Mustafa da yazo shi mai rasuwa 544 da yazo sai ida sa wannan littafin ya samu shi suna Ikmalul Mu'lim bi fawaid sahihi Muslim. Kenan wancan al-Mu'lim din da Maziri ya fara ikmal kin shi ne, cika shi ne zai, kuma sai ya koma har inda al-Imam al-Maziri in yayi ma yayi gyare-gyare kuma yazo ya wuce ya ci gaba da inda ya tsaya. To mun an samu babban magana daga gare shi, magana ce ta manyan malam Malikiya, Qadi Iyad Ibn Battal, manyan jagorori ne a Malikiya. Wa kana fi awwalil islam thumma nisqa inda al-jumhur, suka ce farkon musulunci ana yin al-uquba bil mal, sannan kuma aka shahe ta kamar yadda yake wajen jumhur. Amma Ibn Hajar Ibn Rajab Allah mashi rahama ya ce da'awar cewa uquba da dukiya an shahe ta, wannan magana ce wadda bata inganta ba, shari'a cike take da halaccin wannan. Yace ga Annabi yayi umarni da a kona tuhawa da take dauke da mu'asfar, yayi umarni da a kona dukiya mai gululi, yayi umarni da a karya tukwane wanda suke an dafa naman jakkai a cikin gida, duka wannan uquba ce ta dukiya. Ibn Rajab yace babu zancen a ce an shahi. Na gaba a takeice dai kamar yadda malamai suka ta yi halitta hasabin ganin dacewar shugaba. Fi istikhlaful imam inda urudu shughulin lahu, a ciki akwai liman ya kawo wani zamanin mamayi a lokacin da wani shagali ya zo mishi, dan Annabi ce da na so in sa wani jawo mutane sallah, da bai halitta ba zai ce ba ya so yayi kaza. Wa innama hamma bi ba'dal iqama, ya so yayi haka ne bayan iqama ho yake nihi, bayan an yi iqama ya bari ya tahi, dan in har bai riga Annabi alayhi salatu wasalam in har bai ba ta da iqama ba an ce ba istikhlafi ne, kawai wani ne ya wuce musulmanci. Amma nan yana ni har bayan sai nazo na shiga an ta da iqama, dada sai in turo wani in yi istikhlafin shi ne in tayi kona wa an can gidajen, haka yake nihi har bayan an shiga sallah. To shine yace nan in mutun ya fahimci haka ne zai gane cewa halaccin istikhlafi a cikin sallah, liman wani abu ya bujuro mishi ya sa wani ya zamana mamayin shi ya ci gaba da sallah. A cikin shi akwai halittar mutun ya tahi bar sallah bayan inda da akwai wani uzuri. A ciki akwai taqdimul wa'id wa tahdidu alal uquba, gabatar da narko kuma da tsoratar da mutun akan uquba yana daga cikin tunkuɗe banna. Annabi ya hadu wannan dan nuna musu muhimmancin jami'i. A cikin hadisin akwai hani gami da azaba da wuta yana bukata zuwa ga jami'i da abin da muke tare da shi. Hadisi ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yu'azzabu bin nar illa rabbun nar, ba me wanda ya kamata yayi azaba da wuta sai ubangijin wuta. Haramun ne kona mutun da wuta ko kona wata dabba ko wani kwari dai ka kona mishi wuta, haramun ne. To wannan in ya tabbata kuma nan ya akai Annabi ya ce na so in je in kokona gidajen wannan wanda suke cikin zawwa jami'i. To nan malamai suka ce abinda zai hada kan shi cewa wannan nas mansukh ne, wa anna nasakh khilaful asl, cewa mansukh ne wannan kahin a hana kin ne yake fadi, kahin ya hana a wata magana wata malamai din akwai maganganu da dama akan su a ciki akwai fa'ida cewa akhazul ahlul jara'im ala girra wanda suke masu jarimanci ne usulubi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin nan mun fahimci aikin dan sanda wanda yana cikin aikin sabo wanda yake mai sabo ne a samu wani lokacin da bai tunanin wanda zai mai binciken shi zai fada mushi ji ya fada mushi nan ba zai yi tunanin ba cewa an tada sallar annabi zai shigo gari yana yawo kenan an tada sallah ana cikin sallah kawai zai fada musu wannan zuwa ma masu aikin sabo ne akan girra akan suna rude musu tunanin cewa mai binciken su ya abun nan kamar a ce ɗan sanda suna taro a wannan suna taro an hada su na ƙasa suna taro to mashaya ba zai yi tunanin ba cewa shugaban police zai huto a wannan lokacin ya tahi neman su kenan sai sa akan su cewa yana can ana taro da shi to ana cikin wannan taron wanda yake zargi da aikin asha sai ya huto ya je tarda su a lokacin da suke tunanin ba sun same shi ba wannan kalkashin wannan hadisin muka fahimci wannan shine niyyar da annabi yayi katulu tariki sala cikin mun fahimci kisan me wanda ya bar sallah dan wulakantarwa dan khitabun ga mummune ne ake aka yi shi kamar da qadi iyad yayi nuni Allah musharham marwaya Abu Dawud ta yi raddin shi kamar yadda ya gabata ya ga nan zan mu takaita kan nan zan mu takaita ina ga dan saboda na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mai gafara assalamu alaikum warahmatullah dan saboda muna da manzuma da muke tunanin cikin babin aqida babin tauhid